mai sauraro Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da lafiyar muryar zamani daga nan masallacin Juma'a na Darul Hadith dake unguwar Tidin Yola a karamar hukumar Gwale inda a daidai wannan lokaci aka riga aka yi da sallar Juma'a ta wannan rana kuma na'ibul limamin wannan masallaci ne ya jagoranci sallar bayan da ya gabatar da huduba ta wannan rana kai tsaye kuma ina tare da shi dan sada mai sauraro domin jin inda hudubar ta maida hankali a takeice suna a matakin farko
sunana Umar Ibrahim Indabawa kuma hutubar yau an yi ta ne akan kwadaitar da al'umma wurin su maida hankali wurin sallar da daddare sallar dare saboda muhimmancin ta addinin musulunci yanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dage akan yinta har a lokacin da yake halin tafiya kuma ubangiji madaukakin sarki ya nuna cewa ɗan aljanna da ya ba su aljanna ɗaya daga cikin dalilan da yasa ya ba su aljanna shine wato kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wato da daddare dan lokaci kadan ne suke kishingida sauran lokaci suna tsayuwar dare ne Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya nuna wani mutum cikin sahabban sa Abdullahi dan Umar yace ma dalla da mutum kamar Abdullahi dan Umar ina ma dai yana sallar dare to wannan yasa aka ja hankalin al'umma saboda wato ainihin wannan daraja ta ta wannan da wannan wato gwaggwaban sakamako da ake samu a yinta kan mutane su mai da hankali wajen yinta sannan kuma an Allah madaukakin sarki ya saukar da sura kachokam wacce ta yi ta magana akan qiyamul layl din ita ce suratul muzammil wanda daga cikin malaman tafsiri kamar Sayyid Qutb Allah ya masa rahma yana cewa Allah ya saukar da wannan sura ne lokacin da kafiran Makka suka yi ganganko suna so su sun karar da wannan da'awa ta musulunci da ta bullo a Makka da shi kansa wanda ya zo da wannan da'awa din Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi sa labari ya iske Annabi sallama sai ya zama ya shiga cikin damuwa da tashin hankali har yasa ya je ya kwanta ya lulluba sai Allah ta'ala ya turo masa waɗannan ayoyi yake cewa ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila kenan a lokacin da abubuwa suka tattarewa mutane al'amura suka cakuɗe wahalhalu suka yawaita to a lokacin ya kamata mutane su ƙara kaimi su dage waɗanda suke yi su ƙara waɗanda ba sa yi su fara cewa kowa ya san halin da muke ciki a cikin wannan ƙasa al'amura ba sai an fada kowa ba kowa abinda Bahaushe yake cewa yana ji a cikinsa to ba abinda ya kamaci al'umma irin su koma ga Allah madaukakin sarki si ta sallar dare suna roƙon Allah madaukakin sarki ya yaye musu wannan halin da ake ciki musamman ma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a cikin dare din yanki na uku na dare akwai lokacin da ubangiji madaukakin sarki yake saukowa saman duniya irin saukowar da ta dace da shi sai ya dinga tambaya cewa ina mai roƙo in amsa masa ina mai tambayan wani abu in bashi ina mai neman gafara in gafarta masa wannan zai sa kenan bai kamata musulmi ya yi sakaci da wannan lokaci din ba ya kamata ya zama mutane suna kokari wurin wato ainihin tsayawan dare gwargwadon abin da Allah madaukakin sarki ya hore wa mutum gwargwadon rakoyin da mutum zai samu wannan yana da daɗi kwarai da gaske daɗin da sai waɗanda suke yi suka san wannan daɗi daɗi ne da ba zai ma faɗu ba amma in Allah ya sa mutum ya fara yin sallar dare zai gane irin dadin da Allah yake sanyawa bawa mai yin ta a cikin zuciyarsa da irin nutsuwar da yake samu a cikin zuciyarsa sakamakon wannan sallar dare insha Allah
to mai sauraro da fatan Allah ubangiji ya bamu ikon tsayawa daren da bautawa ubangiji ta hanyar sallolin a cikin sa dan ganin mun kubuta daga irin wannan mawuyacin hali da ake ciki a hannu guda kuma mu samu kyakkyawan sakamako na gidan aljanna a ranar gobe kiyama Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da LFM muryar zamani.